Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a daidai wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 60 da 22 da kuma 25. Jama'a masu saurare, kun lalabo mu a gundumar Columbia, Washington DC, inda muke gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Masu saurare mu a yamai kuma za su iya saurare mu a kan gidajen rediyo kamar Sarauniya, Amfani, Fara'a, Dalol, Niya da sauransu. Masu saurare, barkanku da warhaka, barkanku da zaman saurare mu daidai wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Naziru Ahmed Hausawa muke gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Ga kanun labarai.
Prime Minister Britania Theresa May za ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House, inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce zaman tattaunawan samun zaman lafiya a kasar Siriya da aka shirya yi ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen wata na Fabrairu. Ministan kuɗin Burtaniya Philip Hammond ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da cika alƙawuran da ta yi wa ƙungiyar Tarayyar Turai a yayin da za ta ci gaba da ƙarfafa dangantakar harkokin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya.
To, bayan ku ji labaran duniya, za ku cewa wasu mazauna birnin New York sun bayyana ra'ayoyinsu akan manufan gwamnatin Trump na ta sakayyar mutane da suke zaune nan Amurka.
Na san mutane sun damu, na san family members sun damu, masu yara sun damu, inda yake ba su da takardu sun damu da zaman yaransu, don babu shakka ba wani laifi game da yaran nan ga aka haife wannan yara.
To, bayan wannan kuma za ku ji cewa wato ƙungiyar Krista na 'yan siyasa a arewacin Najeriya su kuma sun kira da gwamnati tarayya ta dau ƙwararren matakai na daukan wato mataki akan duk wanda zai yi maganganu wanda yake bai dace da ainihin addinan mutane da zai iya tada tarzoma a cikin kasar ba. Sannan bayan haka kuma muna da wato shirinmu na Mahmud Lalo wanda zai gabatar muku wato ta duniyar Amurka. Amma kafin nan ga cikakkun labarin.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Prime Minister Britania Theresa May za ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House, inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ita ce shugabar wata ƙasa ta farko da za ta gana da Trump a Washington tun da ya ɗare kan karagar mulki. Dukansu biyun sun ɗauki matakan yi wa dangantakarsu da wasu ƙasashe kwaskwarima, musamman akan harkokin kasuwanci. Shirin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar Tarayyar Turai da kuma fitar da Amurka daga ƙungiyar kasuwancin ƙasashe 12 ta Pacific da shugaba Trump ya yi ya zama wajibi su yi shawarwarin kula da sabbin yarjejeniyoyin harkokin kasuwanci a faɗin duniya baki ɗaya. Tsarin da Theresa May take da shi na fitar da ƙasarta daga ƙungiyar Tarayyar Turai ya haɗa da ba da muhimmanci akan iko kan shige da ficen baƙi, duk da dai har yanzu ba ta bayyana hakikanin tsarin dokar ba. A halin da ake ciki kuma, ana tsarin tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin na ranar Asabar. Wannan tattaunawa za ta kasance ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka rantsar da shugaban Amurka sun tattauna, amma bayan Trump ya ci zaben shugabancin Amurka na watan Nuwambar da ta gabata. Trump da Putin sun ce suna buƙatar daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu lokacin da suka tattauna bayan zaben shugaban ƙasa. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce zaman tattaunawar samun zaman lafiya a ƙasar Siriya da aka shirya za a yi ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen wata na Fabrairu. Sergey Lavrov ya ba da sanarwar ɗage zaman a yau Juma'a a wajen wani taro a Moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya. Lavrov bai bayyana dalilin da ya sa aka ɗage tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani a Geneva ba. A farkon wannan makon, Turkiyya da Rasha da kuma Iran sun kawo wasu wakilan daga gwamnatin Siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawayen zuwa Kazakhstan domin yin wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya da ya ƙare, inda ƙasashe guda uku suka amince za su taimaka wajen sa ido akan tsagaita wuta da kuma yin aikin magance rikicin Siriya a siyasance. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ministan kuɗin Burtaniya Philip Hammond ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da cika alƙawarin da ta yi wa ƙungiyar Tarayyar Turai a yayin da za ta ci gaba da ƙarfafa dangantakar harkokin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya. Philip Hammond ya faɗa wa 'yan jaridu a yau Juma'a a Brussels inda ministocin kudi na tarayyar Turai suka taru domin halartar taron da suka saba yi akan harkokin tattalin arziki da kuma harkokin kudi wato ECOFIN a takaice. Ministan ya ce har yanzu Burtaniya cikakkiyar yar kungiyar tarayyar Turai ce. Sannan nazo nan yau domin tattaunawa da takwarorin aiki na ministocin kudi. Hamman ya ƙara da cewa zamu ci gaba da daukar dawainiyar babban gurbi, zamu ci gaba da mutunta dokoki da ka'idojin kungiyar tarayyar Turai har tsawon lokacin da muke cikin kungiyar. An kashe magajin garin Kulbiyo dake kusa da iyakar Kenya da Somalia a wani mummunan hari da ƴan tsagerin kungiyar Al-Shabab suka kai, wanda mazauna yankin da jami'an sojojin kasar suka tabbatar. An kashe Muhammad Toyari No a cikin wani sansanin sojojin Kenya bayan mayakan Al-Shabab sun kutsa sansanin da safiyar yau Juma'a, kamar yadda wani mazaunin yankin da kuma wani jami'in soji ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka. No yana ɗaya daga cikin fararen hula uku da aka kashe a harin, wasu biyu kuma sun ji raunuka kamar yadda mazaunan wurin suka faɗa. Wani jami'in sojin Somalia ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji biyu sun mutu a yayin harin, sai soja na uku da ya ji mummunan rauni. Mayakan Al-Shabab sun fita daga garin bayan sun kona motocin sojoji da kuma suka kwace, kuma suka fitar da manyan motocin sojojin daga sansanin. Wani mazaunin wajen ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya ga jiragen saman soja, samfurin jet da kuma jirage masu saukar ungulu suna shawagi a kan garin. Wasu sojojin Somalia da na Kenya sun bar ƙauyen Haluka kilomita 18 da zuwa Kulbiyo a yanzu haka, suna kan hanyarsu ta zuwa inda lamarin ya faru, cewar wani jami'i. A wani labarin kuma, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia na gargaɗin akan cin hanci da rashawa a yayin da hukumar zaben ƙasar ta fara rijistar 'yan takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 8 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu. A wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da jakada Michael Keaton daga birnin New York ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaɓe cikin ƴanci da kuma adalci.
Labaran duniya kenan aka saurara. Zan faro rahotannin namu ne daga birnin New York, inda muka ɗauko ra'ayoyin wasu 'yan Afirka mazauna birnin New York suka bayyana yadda suke ji game da shirin sabuwar gwamnatin Donald Trump na ta saki yar bakin haure. Kodayake dai babu wata ƙasar yammacin Afirka a cikin jerin ƙasashen da aka lissafto cewa za a ta saki yar 'ya'yansu, amma ga ra'ayoyin jama'a.
Sunana Muhammadu Aminu Ali, na gidan babawa na Kwaruru. A wannan abin da ya faru ya bar mutane sun firgita kwarai, saboda me suna ganin kaman ka'ida ne da aka kawo na doka na shigowa garin nan da kuma fita garin nan, wato baki kowa na nuna cewa wannan ba daidai bane kuma ba ta'adan Amurka bane, saboda ba san Amurka da irin wannan halin ba. Shi yasa yanzu haka ana buga gangami duk wani bako ko kuma mutanen da yake suka san azalin su baki ne, yanda za a yi a yi hadin gwiwa a taimaka ma baki su fahimci ikonsu ko haƙƙinsu da ke garin nan, domin akwai lauyoyin da suka sadakar da kansu da za su taimaka ma baki su san irin ka'idan da ke garin ga da yake suna da haƙƙi, ba shi sun zauna irin abu haka ya faru tukuna mu taso ba, don akwai hanyoyi da yawa da za a iya a kiyaye haƙƙin jama'a.
Sunana Abdulsalam Egwedeji, matsayi na shugaban kungiyar mutanen Ghana daga suna lakabi yan kasa Association of USA. An ce wai za a koma da mutane abin da zai encourage ma jami'an mu ne karo kowa ya ji tsoro abin da aka yi fadi da abin da mutane suke ji da fadi-fadi da jita-jita. Abin da zai fi muna ne kowa ya saurare wato local government shi, community shi, da kuma wato ya zo inda duka ya san kaman in wani abu ne da yake yana damun shi, da ma kake samun information, da ma kake samun yadda za ka apply ababen da yake fadi ba. Na san mutane sun damu, na san family members sun damu, masu yara sun damu, inda yake ba su da takardu sun damu da zaman yaransu, domin babu shakka ba wani laifi game da yaran nan ga aka haife wannan yara. Yaran kuma ba su suka kinkimo ma kansu irin wanga abu ba, shi yasa da iko Allah abin da yake fadin nan ban da sho akwai wani abu da yake ni a matsayina da na san kaman ya kamata mutum ka damu kwarai ba.
Sunana dai Usman Muhammad, kan wannan lamari da ya zo ba wani wanda yake bako a cikin wannan ƙasar Amerika da zai ji daɗin shi, don lamurka ne kwasan kowane shugaba da irin abin da shi ma ya samu gaba wannan ya zo mafi yawan mutanen cikin kasar ma ba su amince da wannan lamarin da ya shigo ba amma kuma ba yanda za a yi shi ma nashi abin da yasa gaba kenan
Madalla a Najeriya kuma kungiyar kristoci ɗan siyasa daga shiyar arewacin kasar sun kira ga gwamnatin tarayya ta da kakkausar murya cewar ta dauki kwararren matakai akan shugabannin addini masu yin kalamai da zasu iya tunzura al'umma wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da ci gaban rahoton
shugaban kungiyar Captain E Amuga wakilin Tangale Ya ce harkar zamantakewa a kasar za ta shiga halin haula'i idan har gwamnatin tarayya ba ta dauki matakin hana yin munanan kalamai da ka iya tunzura al'umma ba inda ya kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta magance al'amarin
lokaci ya zo wanda mu a arewa mu hadu mu san cewa da Krista da musulmai mu zanna lafiya idan arewa ta zanna lafiya hakika Najeriya ta zanna lafiya yawan mu ne shi ya bamu muka samu prime minister na farko da mun gode ma shugaban kasa yanda ya fahimci wannan bari ya dan matakin da zai nuna rashin bambanci rokon da muke idan muna son kanmu da ayyan mu mu hade mu zanna tare gaba zai kai mu
ita ma wata jigwa kungiyar kuma mai hulɗa da mata a jihar Plateau madam Christy dan Fulani Sunkur ta tofa albarkacin bakinta akan batun hadin kan kasa inda take cewa
Hakuri zamu yi da juna ko mun ki ko mun so a arewa zamu zauna da juna ko mun ki ko mun so bamu da wurin zuwa ba arewa ba sai dai mu yi hakuri da juna da musulmai da krista ya kamata mu hada kai mu gaya ma juna gaskiya mu jawa juna kunne mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba Allah ne yayi mutum Allah ne kuma yake da ikon dokar ransa ba mutun zai fita wani rana ya doki ran dan uwan shi ba muna son zaman lafiya a Najeriya shugaban kasa yana kokari ya kawo da Boko Haram sai wasu kuma suna fidda kai a wani gefe shi yasa mun fito yanzu mu ce ba mu ji dadi ba da wayannan abubuwan da ke faruwa musamman Saudan Kaduna in kun duba za ku ga cewa bafulata ne zai shiga daji da sanda yake baya yawo da bindiga muna son mu san inda AK-47 dinnan suke fitowa anina wa bayani na kenan don mu mata musamman da yara mu ne muke wahala kuma muna so ne ayi gyara shi yasa muka fito muka yi maganan nan
kungiyar tace tana karkata akalarta wajen taimakawa shugaba Buhari inda suke tunkarin al'ummar su da jawabai masu daɗi na jan hankali saboda arewaci ta ci gaba da zama daya al'umma daya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Adalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba daga Mahmud Lalo
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka A cikin shirin namu ne za ku ji irin matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dauka a wani mataki na kokarin cika alƙawuran da ya yi a lokacin yakin neman zabe.
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico.
To kamar yadda ya ta nanatawa a lokacin zazzafin yakin neman zaben da aka yi. Shugaba Donald Trump ya rataba hannu kan batun gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, lamari mai cike da takaddama. A lokacin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na ABC, shugaba Trump ya ce gina katangar ba Amurka kadai za ta taimakawa ba.
You have to understand what I'm doing.
Ya kamata ku gane, abinda nake shirin yi zai taimaki Amurka. Sannan zai taimakawa Mexico. Muna so mu samu kasar Mexico mai kyakkyawan daidaito.
Ga masu gidajen gona da ke kan iyakokin kasashen biyu, wannan abin a yi lale marhabin ne, domin sukan yi korafin cewa bakin haure na fasa musu katanga a wasu lokuta ma su haddasa gobara. Kuma a ganin Jill Chilton, dasa katanga zai taimaka wajen hana bakin haure saka rayuwarsu cikin hadari a yankin hamada mai zafi.
If they secured the border, people wouldn't be dying on our ranch.
Idan aka rufe kan iyakar, mutane za su daina mutuwa a gidajen gonakinmu.
Sai dai tuni masu rajin kare bakin haure irin su Reverend Randy Meyer suka fara nuna adawarsu da wannan mataki na fara gina katanga.
This wall signifies
gina wannan katanga zai nuna rashin mutunta makwabtanmu da kuma mutanen da ya kamata mu runguma hannu biyu.
Embracing and building bridges towards.
To tuni dai bakin hauren da ke yankin Hyattsville a jihar Maryland marasa takardun izinin zama suka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan wannan harka domin sanin yadda za su kare kansu idan jami'an tsaro suka tunkare su. Domin Trump ya ce za a tsaurara matakan fitar da bakin hauren.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Lallai Trump yana da karfin ikon da ke saka mu cikin fargaba.
Amma Dan Stein, wato shugaban kungiyar samar da sauyi kan al'amuran da suka shafi bakin haure, ya ce zai yi wuya hukumomi su samu damar aiwatar da shirin korar bakin hauren.
What really these organizations are doing are trying.
Abin da waɗannan kungiyoyi ke yi shine su yi kokari su sa ya zama abu mai matukar wuya ga jami'an tsaro ta yadda ba za su iya gane wane ne yake da damar ya zauna a nan da kuma aka san hakan.
Magajin garin Rutland da ke jihar Vermont, Christopher Lewis, na fatan ya shigar da 'yan gudun hijirar Siriya 100 cikin birnin a wannan shekarar.
Muna ganin samar da sansanin 'yan gudun hijira a matsayin wata dama ta yin abin da ya dace ka yi wa ɗan adam. Sannan ta wani ɓangare kuma wata dama ce da za a samar da mutanen da za su cike guraben ayyukan da muke da su.
Sai dai rahotanni na cewa Siriya na daga cikin ƙasashen da shugaba Trump ya lissafa da ba za a bar bakin haurenta shiga cikin Amurka ba saboda akwai 'yan ta'ada da yawa a ƙasar. A yanzu halin da ake ciki shine sabon shugaban na Amurka ya ce zai daina baiwa jihohi irin su New York da ke zama mafaka ga bakin haure kudaden da gwamnatin tarayya ke basu idan har ba su daina zama mafaka ga bakin hauren ba. To a ɗaya ɓangaren kuma dangantaka tsakanin Amurka da Mexico ta fara kurkucewa bayan da shugabannin biyu suka soke wata ganawa da ya kamata su yi a ranar Talata mai zuwa. A shafinsa na Twitter, shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ya bayyana janye ziyarar tasa ta zuwa fadar White House saboda takaddamar da ake yi ta gina katangar wacce shugaban ya ce bai amince a rataya wa ƙasarsa lakin biyan kuɗin aikin ba. A nashi ɓangaren shugaba Trump shi ma ya ce shi da takwarar aikinsa ne suka yanke shawarar janye haɗuwar tasu saboda ba za ta haifar da jituwa ba. To yayin da kuma ake wannan cece kuce ne, Prime Minister Britannia Theresa May ta kawo ziyara a nan Amurka.
Dangane da ziyara ta zuwa Amurka, ina mai matukar farin ciki da haduwarmu da shugaba Trump a farkon shigarsa office. Wannan wata alama ce da ke nuna kyakkyawar dangantaka tsakanin Amurka da Britannia, wacce ni da shi muke shirin karfafa ta. Ina ga zan fada wa shugaban 'yan adawa cewa ba na fargabar na fito karara na yi magana da shugaban Amurka. Ina iya yin haka ne saboda muna da kyakkyawar dangantaka ta musamman wacce shi ba zai iya samu da Amurka ba.
A jiya Alhamis ne dai mai taban London gabanin ziyarar tata a fadar White House a yau Juma'a. Za kuma ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci Trump a Washington tun bayan da aka rantsar da shi. Prime Minister ta Burtaniya wacce ta soka a Philadelphia ta yi jawabi a gaban shugabannin jam'iyyar Republican inda ta ce lokaci ya yi da Burtaniya da Amurka za su tsama hannunsu wajen gyara wasu ƙasashe. To wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka faru a mako guda da shugaba Trump ya kama aiki, baya ga batun maido da tsarin azabtarwa da batun janye kuɗaɗen tallafi ga ƙungiyoyin da suke taimakawa wajen zubar da juna biyu da kuma batun umarnin hana ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnatin tarayya. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
to madalla za mu sake komawa kasar Najeriya inda kwararru a fannin ilimin halayen bal'adama suke ci gaba da yin tsokaci dangane da buƙatar kula da kananan yara da ke samun kansu a cikin mayuwatan hali a Najeriya sakamakon keta haƙƙinsu bisa dalilai daban-daban. Malam Nasiru Hamza yayi ƙarin haske dangane da illar watsi da buƙatun kananan yara a hirarsu da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Tarbiya kamar kowane bangare, wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya, kuma wanda yake mai aika talafi. To ga abin da ya shafi wannan, abu na farko shine a san meye matsalan mutum. Idan aka san matsalan mutum, to sannan ka kamar aikin likita, sai in ya san magani, ya san cuta, sannan ya san maganin da zai bada. To za a binciken yaran nan farko, shin daga ina ne suka samu matsalolin su har waɗannan tarbiyar tasu ta tabarbare? Me alaƙar su da uwarsu? Me alaƙar su da ubansu? Me alaƙar su da al'ummar da suke zaune a ciki? Me alaƙar su da makarantar da suke? Da abubuwan da suka yi kama da haka, in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take. To sai a rakaza, ma'ana a maida muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara. To kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum, kamar a ce a keɓance mutum ana riƙa zuwa ana bashi wani kaman treatment, ma'ana kamar ana mashi wani yawa huduba na musamman. Wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan. To amma idan aka bashi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma, yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba, yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba, ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha, to kaga zai gane cewa ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi. To amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci, waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna ba shi waɗansu shawarwari na musamman, to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana. To wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi, ko ba yanzu ba bayan ya girma zai riƙa tuna ga wasu abubuwan da suka faru, kuma ga har lokacin da aka keɓe ana ba shi waɗansu shawarwari, duk tunan wannan abin zai zama takura a cikin zuciya.
Kaman zai zama wata illa ne koko?
Yawa, illar da ke ciki shine zai hana mai sukuni. Wataƙila in yana son ya wani abun da yake na shahara ne a cikin al'umma, kamar misali ƙila zai dace da wani ɓangare na siyasa, to idan yana son ya in ya tuna da waɗancan abubuwan da suka gurana sai ga bai iyawa, ko kuma yana son ya zabura ya faɗi wani gaskiya ko ya faɗa ma gwamnati wani gaskiya ko ya faɗa ma al'umma wani gaskiya ko abin da ya shafi ya kama da haka, to idan tuna da waɗancan abubuwan sai tuna sai ya tsammanin cewa ko da ya tashi zai faɗi irin wannan kalami za a samu wasu waɗanda yake za su kawo suka akan irin abubuwan da ya aikata a baya. Amma idan aka mai da shi ba komi ba, kuma sannan aka bar shi a cikin al'umma yana tafiyar da al'ummar shi ba tare da an nuna mai kyama ba, kamar stigmatization a musulunci ma wannan bai dace ba, wato kamar an nuna mai laifi aikata kyama. Domin a cikin motsa malik an ce warhamu zatal bala washkurullaha alal afiya, wato ku ji tausayin wanda ya shiga cikin wani bala'i, wanda ya shiga cikin wani yanayi ko na sabo ko na bala'i ko na mene, to tausaya mai ya kamata a yi. Kai kuma da Allah ya kare baka aikata ba, to sai ka gode ma Allah akan kariyar da Allah ya baka. Me ya tausayi kawai a bashi ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi, kuma ana yi a makaranta kowace makaranta a ka'ida ya kamata a samu mai bayar da shawara guidance counselor. To idan babu ma shi headmaster ko malamin wannan makaranta din, to shine zai riƙa ba yaro wannan shawarwari akan yadda zai gyara rayuwarsa kuma ya ci gaba da gudanar da al'umarsa. Kuma kowane yaro ana iya a yi mai wannan, kaga ba a keɓance shi ba balle a ce a'a shi ya ga an keɓance shi saboda ya aikata kaza. Wannan shine shawara.
Yara annanana haba yara manyan gobe, yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara annanana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara.
To yanzu kuma ga Mahmud Lalu kai tsaye da sakonni da ka aiko mana ta hanyar email.
To sakonnin namu sun fara ne dangane da batun gina katanga da ake so a yi a nan Amurka tsakanin kan iyakar ƙasar da Mexico. Kuma Hafiz Balarabe Gusau shine sakon shi na farko, wanda ya ce shugaba Trump gina katanga tsakanin Amurka da Mexico bai zo mana da mamaki ba domin kin alƙawari cikawa. Shi kuwa Nasiru Kainuwa Hadijiya cewa Donald Trump aikinka na kyau, dama kin alƙawari cikawa, muna fatan katangar da za a gina tsakanin Amurka da Mexico ta zama alkhairi ga al'ummar ƙasashen biyu. Ina kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta saki sauran sunayen mutanen da suka shiga shirin nan na NPower kamar yadda ta saki a farko. domin su ma sauransu su amfana da shirin da fatan Allah ya sa kira na yaje inda ya dace. Wannan sakon ya fito ne daga Kabir Nasir Sheme da Sagir Waja Sheme. Sakon gaba shine wanda fito daga wato Abdulsalam Tudun Wada Damban jihar Bauchi wanda yace salam VOA Hausa dan Allah ku mika min wasika ta zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi Emi Abubakar cewa dan Allah ya taimaka ya kawo mana sola ta wuta mai amfani da hasken rana domin kuwa a nan cikin garin Damban ba kasaba muke samun wutar nefa ba. So ya kamata gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari idan har da gaske take to ta binciki wasu manyan jami'an gwamnatin sa da ake zargi da cin hanci da rashawa akan kudin yan gudun hijira na Arewa maso Gabas tunda gwamnatin da Majalisar Dattawa ta kafa da ya binciki lamarin ya tabbatar da cewa akwai wasu manyan jami'an gwamnati da suka samu da laifi. Wannan sako ya fito ne daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa jihar Yobe Najeriya. Sai sakon Isa Lawal Gigir dan masanin Gigir jihar Yobe Najeriya shima wanda ya ce assalamu alaikum viewers Hausa, Allah ya sa taron gwamnonin Arewa da sarakunan Arewa da ya gudana a garin Kaduna kan matsalar tsaro kwalliya ta biya kudin sabulu. Sai kuma wani sako da fito daga Yakubu Abdullahi Dambam wanda ya ce assalamu alaikum viewers Hausa, a yau na rubuto muku wasika ta ce dangane da cece kucin da wasu ƴan majalisan dattawan Najeriya suke yi akan shugaba Buhari saboda bai kori sakataren gwamnatinsa ba Babacir David Lawal kenan akan zargin da ake masa na yin almundahana da kudaden cire ciyawa a sansanin ƴan gudun hijira dake Arewa maso gabashin Najeriya. Yace ya kamata ƴan majalisar dattawan Najeriya su umurci shugaban su Sanata Bukola Saraki akan zargin da ake masa na kin bayyana dukiyarsa. Dama Hausawa sun ce laifi tuju ne sai ka take naka ka hango na wani. Allah ya taimake mu amin.
Sallah yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yayin da shugaban kasa Donald Trump ya gabatar da dokoki ko kuma umarnin shugaba a wannan satin da nufin kaddamar da dokokin shigowar bakin haure, kafofin yada labarai sun fara gabatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna na bakin haure. Idan har aka saka hannu, dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin ƴan gudun hijira na Amurka da kuma dakatar da shigowar baki zuwa Amurka daga wasu kasashe guda bakwai. Kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dillancin labarin Associated Press da jaridar Los Angeles Times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu. Ba a tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na ƙarshe ba. Amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da Trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin yakin neman zaɓe. Prime Minister Britania Theresa May za ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House, inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ita ce shugabar wata ƙasa ta farko da za ta gana da Trump a Washington tun da ya ɗare kan ragamar mulki. Dukansu biyun sun ɗauki matakan yi wa dangantakarsu da wasu ƙasashen kwaskwarima musamman akan harkokin kasuwanci. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce zaman tattaunawa samun zaman lafiya a ƙasar Siriya da aka shirya yi a ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan na Fabrairu. Sergey Lavrov ya ba da sanarwar ɗage zaman a yau Juma'a a wajen wani taro a Moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya. Lavrov bai bayyana dalilin da ya sa aka ɗage tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani a Geneva ba.
Kuma da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. To amma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wasu sabbin shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri, Baba Yako Makeri musamman wato Nazir Ahmad Hausawa da kuma wato mai gabatar da aini ko kuma mai bada umarni wato Julie Grisham kenan, da kuma injiniya mai wannan lokaci Baba Yako Makeri ke sallama da ku a huta lafiya. Amma sai a dan saurara ga shirin yau da gobe na tafe wanda Usman Ahmad Kabara da Maryam Bashir Bugaji da kuma Safina Sodangi za su gabatar.